This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Babban bankin duniya ya amince da ba Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunƙasa kuɗaɗen shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafawa sauye-sauyen haraji ga kuɗaɗen shiga. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kuɗaɗen shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin man fetur na tsawon shekaru da dama amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kuɗaɗen ƙetare wanda ya haifar da hawa farashin kayayyaki ya kai kwatankwacin na shekaru 28. Najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗumbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi 1000 cikin 100 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Jiya Juma'a kotun kolin jamhuriyar Niger ta ɗage kariyar da hanbararren shugaban ƙasar Niger Muhammadu Bazoum ke da ita, wanda hakan ya baiwa gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta tsige shi daga mukaminsa damun gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa. Kotun ƙasar Niger ce ta yanke hukuncin, wadda ta zama babbar hukumar shari'a ta ƙasar tun shekarar ta gabata, da hafsoshin sojan da suka kitsa juyin mulkin da ya haifar da gwamnatin Bazoum a watan Yulin da ta gabata. Jim kaɗan bayan juyin mulkin, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana shirin gurfanar da shugaban ƙasar a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron ƙasa. Bazoum, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar bisa tafarkin demokaraɗiyya, yana tsare a fadin shugaban ƙasa tare da matarsa Hadiza tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023. Duk da zanga-zangar ƙungiyar ECOWAS, ƙungiyar rayuwar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka, wanda ya buƙaci a mayar da shi bakin aiki. Shugabannin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arzikin duniya sun kawo ƙarshen taronsu da gargaɗi ga ƙasar China, inda suka bayyana cewa goyon bayan da Beijing ke bayar sojojin Moscow yana ba wa Rasha damar ci gaba da yakin da take a Ukraine. Shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu arziki sun ce sun yi mutu wajen ƙara kashe kuɗaɗe daga yakin Rasha, suna yin barazanar ƙaƙaba takunkumi kan duk wata ƙasa da take taimakawa Moscow wajen kauce mata takunkumin. Gargaɗin wani ɓangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ta fito daga shugabannin yayin da suke kammala taron su na biyu a birnin Apulia na ƙasar Italiya. Ya kuma kunshi harshe mafi tsauri ya zuwa yanzu ga Beijing, wanda ke nuna takaici daga ɓangaren shugaban Amurka Joe Biden game da rawar da China ke takawa wajen taimakawa yakin Rasha a Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahajjata musulmi sun yi dandazo a katafaren sansanin da ke cikin Sahara da ke kusa da birnin Makka na ƙasar Saudiya. A hukumance an fara gudanar da aikin hajjin shekara-shekara na bana. Hukumomin Saudiya sun ce sama da mahajjata 'yan ƙasashen waje miliyan 1.5 ne suka isa birnin Makka a jiya Juma'a. Suna sa adadin zai zarce na bara, inda sama da mutane miliyan 1.8 suka yi aikin hajji. Ziyarar ta bana dai ta zo ne a tarihin yakin Isra'il da Hamas a zirin Gaza, wanda ya jefa yankin gabas ta tsakiya cikin rikicin yanki. Majisan suna zama ne a wani sansani na hamada, sannan za su zagaya domin yin sintiri na yini a kan dutsen Arafat, tun da aka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabinsa na ƙarshe. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Juma'a cewa kayayyakin abinci zuwa kudancin Gaza na cikin hadari bayan da Isra'ila ta tsawaita ayyukanta na soja a zuwa Rafah. Kuma waɗanda harin da aka kai a wurin ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalar rashin lafiya. Yayin da yunwa da barazanar fuskantar matsanancin yunwa suka fi kamariya a arewacin Gaza, a ɗan watannin baya-bayan nan lamarin ya zuwa yanzu ya ƙara taɓarewa a kudancin ƙasar. Inji Carlos Co, mataimakin daraktan hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sarare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani.
Da fatan an tashi lafiya.
Lafiya kalau baba, da fatan an shigo ƙarshen mako lafiya.
Lafiya kalau. To ya aka ji kuma da ibada da hawan arfa yau?
To alhamdulillah, kafin wannan mako ne da abubuwa da dama. Kamar yadda ka faɗa na farko dai, ka san arfa inda musulmi duniya suke wanda Allah ya kaddari. Suka sami zuwa aikin haji, a yau ne za su tattaru guri ɗaya.
Allah
wannan ibada da take yana ɗaya daga cikin girshikan aikin haji a aikata.
Girshikan musulunci ba haka?
Gaskiya.
Gashi kuma gobe Allah ya kai mu safiyar sallah, babbar sallah da za a yi, wato za a yi layya kenan.
Lalle za a yi layya, za a yi yanka. Kai za a ci nama baba.
To sai dai kuma akwai abin da shawarwari da masana suka faɗa, suka ce wai ranar hawa arfa ku da ba ku je ku ba ku je aikin haji ba, to ku kuma idan kuka azumci wannan ranan, rana ce ko kuma akwai fa'ida sosai wanda Allah kan bada ladan wurin shekaru biyu kenan. To ni dai na yi kokari na tashi da shi, ba sani ba ko kai ma ka tashi ka sabu ladan masu haji.
Ai ni uku na dauka gaba ɗaya yau baba, uku gaba ɗaya na dauka don in wuce kowa da lada.
Allah
zai. Kai guda ɗaya ka dauka, ni uku na dauka yau.
Dadi dauka dan ba ɗaya da dauka ba, kaka wanta tun da aka shigo wannan watan da aka ja mana kunni aka babu fa'idar wannan lokaci.
Ai gaskiya ne.
Mun ji amfanin wannan lokaci, to Allah ya karba mu
su wanda
suke ta sami sarki. Allah ya dawo da su gida lafiya.
To amin summa amin, kuma ka san kamar yadda ka faɗa, na ji musamman mutanenmu daga Nigeria, Ghana, Niger, ka san kasashe mu na nahiyar Afrika, kowace ƙasa wato da tata irin matsala yanzu haka da ake fama da ita. Amma dai ita matsalar tsadar kayayyaki da wasu abubuwa zan ce abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya, sai dai na wani wurin ya fi na wani wurin.
Wannan haka yake.
Saboda haka yawwa, so na ji malamai da masana suna ta ƙara wato faɗakarwa ga su mahajjatanmu da ke can ƙasa mai tsarki, da kuma har mu da muke a gidajenmu muna wannan azumi. To sun ce duk mu raja'a mu yi ta addu'o'i wa ƙasar mu, saboda ba mu da wuraren da suka fi ƙasashen nan.
Wallahi haka yake.
Saboda haka wajibi ne mu musu addu'a, Allah ya taimake wato ya yaye mana matsalolin da muke ciki, kuma ya taimaki shugabannin da suke a kai. Saboda ka san shugaba an ce kamar direban mota ne, ba ka yi masa fatan
mummunan fata don abin da fata ba, haka ne.
Lallai ka haka kai ba kamar yanzu kai a ce direba yana jan ku cikin mota kai fatan kawai wai ne yana rike da starin mota a ce wani abu.
Wallahi
gaskiya ne.
Sai dai mun sallah kuma ga kuma ranar da aka ware don a karrama maza, wato Father's Day ko kuma iyaye maza kenan. Father's Day
iyaye maza, eh ka san baba irin wuraren kasashen mu sai kaga irin waɗannan bukukuwan ba su tasiri irin
ba, ba ba su muhimmanci fare ba haka.
Amma irin nan yo wato ranar baba akwai wasu abubuwa dan da ba wai kowa ya san abin da ake da shi wanda ya je ya gani. Yanzu idan ka je makabartu yin wuni za a yi, ka sani wuni fa har rufuna mutum sai ya je ya kafa rumfa, mutane za a ga iyali gaba ɗaya an kwasa mutum ya je ya kafa rumfa a kabarin mahaifinsa, iyali da kowa da yara an zo nan wai wai ana kamar ana firin tare da shi, wai kamar ana an kashe wuni tare da shi. Haka ake yi ma ranar iyaye mata, ita ma haka zaka ga ana tai aje furanni
wasu
fitilu da sauran abubuwa. Lallai sai saboda haka yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka baba, muna yi wa dukkan iyaye maza fata alkhairi da kuma bikin murnar wannan rana ta su.
To Allah ya kan mu kuma iyaye mu da ba su raye wajen da suke nan, kuma Allah sa mu raka su nisa.
Amin amin summa amin amin summa amin.
to Malam Murtala yanzu bari mu je ga gaishe mu wanda yake gaisuwa ce ta bari huce sannan kuma tabarka da sallah
gaskiya
ba sani ba ko kai ne zaka fara shiga fage
to bare mu fara da ga jihar Katsina dake arewacin Najeriya inda muka sami sakon Haruna Muhammad Katsina inda yace da Allah ga sakon sanan na barka da sallah da kuma fatan alkhairi zuwa ga Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inunu da Malam Dan Juma Katsina a mamallakin jaridar Katsina Times Online dake kofar Kaura Katsina sai kuma Usman Manika mai ruwa Road Puntua da Nagwamma Baba Yakubu Makeri to baba nan barka ta fito
ha masha Allah
na'am da Grace Alheri Abdu kuma Maryam Dauda dukkan su ma'aikatan BOA sai kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya wanda aka fi sani da Ummi ko kuma mai Ummi Legends Fate sai kuma Dahiru Dan Karo Rafin Dadi daraktan shirye-shirye na gidan rediyon jihar Katsina da Abdulkadir Saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Katsina sai kuma mutanen garin Damari dake karamar hukumar birnin Gwari Allah ya sa na faɗi sunan garin daidai wato a jihar Kaduna kenan da fatan duka za su yi shagalin sallah lafiya sai shi kuma wannan Bashir Dai Inna Kadisau ko kuma in ce gaisuwa ce zuwa ga Bashir Dan Inna Kadisau da Musa na Chali Machangi da Salisu mai shinkafa song da Jabir Abdulrahman Kwantagora da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Isa Kofi Asarara sai Alhaji Lawal Girgir da Umar Ari Bade Abadam da Usman Dan Fulani Mararrabar Yawori da Aliko Auta Kafintelwa da matarsa Maimuna da ƴaƴansu Fati da Hafsa da kuma Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi sai matansa Jamila da Fadimatu da Almuaz Salisu Magajiya sai Sama'ila Agnes Malam Fatori da Hadayu mai computer mai yama da matansa Fatima da Shamsiya sai kuma Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Lawal Sade Daura da kuma Sani Umaru na Liliya Makuku sai Rabi'u Nuhu na Bukka da matarsa Zulaiha da kuma Mansur Babawo na fada da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Sanusi Madatai da Magaram da kuma Garba na Hali Kamba da Jummai Garba na Hali Kamba da Balkisu na Hali Kamba sai kuma masu gabatar da shirin a bari ya huce wato Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka duka dai wannan gaisuwar Malam Baba Yakubu ta fito ne daga Sani mai langilange ya lawaya wuri
to mun goje kwarai da gaske to sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri na a bari ya huce da kuma ta barka da sallah da ta fito daga Ahmadu Manaja Bauchi angon karufin madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyo BOA Hausa yace fili a bari ya huce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar karufin madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake unguwar Bakaro a birnin Bauchi da kuma sarkin alhazan tafidan Bauchi Alhaji Faruku Hassan Bashir Rais wanda ke gidan tafidan Bauchi a unguwar Bakaro da tsohon sarkin garin uban doman Bauchi Alhaji Surajo Moli sarkin gani mai Murabus dake unguwar Bakaro a Bauchi da kuma Dujuman Bauchi na farko Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lame wanda ke unguwar Danjuma Goje a garin Bauchi da Alhaji Kamalu Shehu Ladan sarkin yakin Dujuman Bauchi wanda ke aiki a fadar mai martaba sarkin Bauchi da kuma Malama Ummi Umar malama a makarantar sakandare na Bakaro a Bauchi da kuma Malam Musa Abdullahi headmaster na makarantar primary na Shekal wato babban mutum primary school dake Bauchi a ƙarshe da sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke gunduman birshi a ƙaramin hukumar Bauchi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Isun Gila Faki ta barka da sallah kuma da fatan alkhairi yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba kauren Zazzau Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu to sai kuma sarkin Hausawan Garejin Oloje Alhaji Rabi'u Gora da shugaban Hausawan Garejin Oloje Alhassan mai akuya da Alhaji Bashir mai katako bakin kasuwa faki da magajin gadan kaya faki da Murtala dan faki da Gambon Laska faki da Yakubu Easy faki da kuma Jamilu mai kasida gidan Fulani faki da Alhaji magajin yaki gidan Fulani da Ashiru dan kamasho faki da Alhaji Haruna Walo faki da Bala gidan Sharifai faki sai kuma Aminu gidan Sule Koko Titi faki da Gambo Magyada dan ganye faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi faki da kuma Lawal Gambali dan Sulba da Garba na Hali Kamba da Abubakar Sa'ad ganye da Sabiola Gashuwa da Macido Sarki Ruwa faki da Tahiru Danju faki da Nuhu Lawal faki da Gani Suraju faki sai kuma Masauda Alhassan faki da karshe yace da ƴaƴansa Hassan da Husaina da Hassan da Husaini duk da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su Isun Dila faki Allah Murtala ban sani ba ko za ka dauko labari ko ka bani gari
a'a baba ai yau na baka gari yau ka bani labari yau
ni ko gashi dan labaran ba su wadatu ba to amma dai an ce wai ba za a rasa nono a ruga ba
kware da gaskiya
eh yawa wato labari ne aka babu ko kuma ce na karanta a wani littafi na wato dabbobi ne ka san rayuwar da ake a dabbobi wato da dabbobi suke yi a daji a dawa
na'am
to shine ka san wasu dabbobi suna farautar wasu dabbobi ne haka kowa ne yake rayuwar mai karfi ya kama wannan ya kama wannan haka ne ake ta yi to shine a haka wata rana wai sai aka waye gari kura yayi abun nan wai ya tuba to ban
ya tuba daga min
ya tuba yanzu wato daga yayi kaman ya gane gaskiya ya damin Allah yanzu ya dina mugan aiki na kame dabbobi da sauransu to manyan dabbobi sai aka ana zuwa mai barka ana ta to madalla Allah saka Allah kuma rika Allah ta rika ya kiyaye da ta da tuba wanda kowa dai na zuwa gaisuwa su akuya kuma suka samu labari suka ce to alhamdulillah da mun su ne babban wadanda yafi farauta sosai to bari su mai gaisuwa su taya shi murna kuma su yi godiya shi kenan da suka kai suka shigo malam aka yi sallama aka yi yace su wane ne aka ce ai akuya ne da sauran yan uwa suka zo yace to a bari su shigo to suka shigo suka zo suka duka suna godiya suka ce to alhamdulillah tunda dai ai Allah ya sa an gane gaskiya an ga Allah an fahimci wasu abubuwa ba su da kyau to su kuma sun ji dadin haka kuma sun gode kuma suna son su yi tabbaci sosai cewa daga yau farautar su an gama ta kare ba za a farauce su ba to nan kura ya kada baki yace gaskiya ne farauta dai an yi da farauta amma mu kuma lokacin da muka tuba wa'azi da aka mana shine kada mu je mu yi farautar kowa kamu ji kowa mu tsangwami kowa Allah da kanki zai turo mana abinci a gida
to
sai sai ba za mu kare ni ba amma wannan kuka shi
amma idan kuka zo kun zama nama
yawa to da ba ku ai Allah ya ce ba za mu wahala ba wurin dai bandawa saboda kama Allah da muka yi to dai ne ba ku yi aka sa ihu
ah ba ai
wato
tuba kare ba ce
ta turo su
gaskiya an ji gaskiya ka ba
eh ya ce gaskiya ba za su yi farauta ba amma dai Allah ya musa alƙawari zai turo musu abinci gida
a sha to ba ai kowa ce na
eh haba ai ala wato littafi ne ka karanta dole kai da ni akan ire a
zaka rubuta gaskiya ne
to malam abin da malam Murtala da ne malam Juli tana kokarin daga mu da hannu to amma ban sani ko kai ba akwai wani sako ka da barka da sallah kafin mu dade tabarban mu na wannan shirin
eh ina yi ma kowa da kowa musamman a daukacin masu sauraron mu da kuma dukkan ƴan uwa ƴan kasashen mu can gida Afrika muna musu fata alheri da kuma fata a yi shagulgulan sallah lafiya amma kuma kada a zure mana masu sai ban ce kana ci ba a ci amma dai yadda za a ci don ka san in aka mai ya aka mai ganganci to akwai rigima ba
gaskiya to mun gode malam Murtala to yanzu kuma za mu dasa aya a dan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu muna yi ma ƴan uwa da suka je ka samu sarki fata alkhairi Allah ya karbi ibadu ya karbi addu'o'i ya dawo da su lafiya a doyi da suka yi makasashen mu Allah ya zaune da kasashen mu lafiya ya sa albarka a kasashen mu da ko ina a duniya ya kawo karshen yaƙe-yaƙe da ake yi a duniyar nan baki daya kuma muna yi mutumman sauraro mu duka barka da sallah Allah shi maimaita mu ne kai mu na badin badala assalamu alaikum
alaikum
salam Les enfants sont marginalisés par la famille et les maladies. Dans les pays où la guerre domine, les enfants sont dans la mer, sont massacrés et puis délaissés.
Wannan shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci da kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter Yau a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Creation da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya